sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda. Ta sauraron abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Alhamis, daya ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa hare-haren da Rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a Ukraine ba za su karyawa kasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa ke. Mutane sama da 100 ciki har da daliban kasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaduwar cutar COVID-19 sun kuma cece tsarin siyasar kasar. Wani sabon magani mai inganci ka iya kawo sauyi sosai wajen daƙile yaduwar cutar HIV mai karya garkuwar jiki a cewar masana.
Kanan labaran kenan. To rundunar 'yan sanda jihar Adamawa sun cafke wasu masu garkuwa da mutane da kuma wasu masu manyan laifuka su 109 da yada da matan aure. Yayin da kasashen duniya ke gangamin yaki da cutar kanjamau, bayanai na nuni da cewa jihar Tawa ce ta zarce sauran jihohi a jamhuriyar Nijar a mafi yawan waɗanda ke ɗauke da cutar. Sannan kuma Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa hare-haren da Rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a Ukraine ba za su karyawa kasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa Kyiv a yakin da take yi da Moscow tsawon wata tara. Bayan wani taron kwanaki biyu na kungiyar tsaron NATO a birnin Bucharest na kasar Romania, a wani taron manema labarai, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya mayar da hankali wajen kai hare-hare akan al'ummar Ukraine a daidai lokacin da aka shiga watannin tsananin sanyi. Cibiyoyin ruwa, wutan lantarki da na dumama ruwa da gida, waɗannan ne sabon wuraren da Putin ke aunawa. Yana kai masa hari sosai. Wannan zaluncin da ake yi wa mutanen Ukraine jahilci ne, a cewar Blinken. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya zargi Putin da kokarin raba kan haɗakar kasashen kawancen yammacin duniya da ke taimakawa Ukraine, yayin da farashin makamashi a fadin duniya ke ƙara hauhawa, yayin da kuma 'yan Ukraine ke fuskantar yawaitar katsewar wutan lantarki. Mutane sama da 100 ciki har da daliban kasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaduwar COVID-19 sun kuma cece tsarin siyasar kasar a lokacin wata zanga-zanga da aka yi a jiya Laraba a babban birnin Koriya ta Kudu. Wannan shine nuna goyen bayan zanga-zangar ta China da aka gani a baya-bayan nan a ƙetare. Masu zanga-zangar da suka tattara a kan titi a unguwar Hyundai da ke birnin Seoul sun rike allana masu rubutun da ke cewa waje da mai mulkin kama karya da kuma a 'yantar da China, yayin da suke kira ga shugaban China Xi Jinping da jam'iyyarsa ta gurguzu da su yi murabus. Wasu kuma sun rike farar takarda, abinda ke nuna alamar zanga-zanga a daidai lokacin da gwamnatin China ke ƙara sa ido da tantance bayanan da ake turawa ta yanar gizo. Masu zanga-zangar sun kuma buƙaci a mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da na kada ƙuri'a. An dai zanga-zanga a birane fiye da 10 a fadin duniya ta nuna goyen bayan wadda ake yi a China. Wani sabon magani mai inganci ka iya kawo sauyi sosai wajen daƙile yaduwar cutar HIV mai karya garkuwar jiki a cewar masana. Masu fafutukar ganin an kawar da cutar na fatan waɗanda ke buƙatar maganin sosai a ƙasashe masu ƙarami da matsakaicin ƙarfi ba sai sun dinga jiran maganin ba, muddin suna da magungunan cutar da aka samar a baya. Amma har yanzu ana jefa ayar tambaya akan damar samun maganin da kuma farashinsa. Sunan maganin cabotegravir kuma ana ba da shi ta allura duk bayan wata biyu. Gwaje-gwajen maganin da aka yi sun nuna yana aiki sosai wajen hana kamuwa da cutar fiye da ɗayan zaɓen, wato na ƙwayar maganin da ake sha a duk rana. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, an jima kadan Maryam za ta sake dawowa da karshen labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. Rundunar ƴan sanda jihar Adamawa ta cafke wasu masu garkuwa da mutane da kuma wasu masu manyan laifuka su 109. Gade Salisu Lado dauke da ƙarin bayani.
Commissioner ƴan sandan jihar Adamawa CP Zikiru Akadene ya gabatar da waɗannan manya-manyan masu laifuka da suka kama a jihar Adamawan waɗanda yawan su ya kai kwaya 109. An kama su ne kuma da manya-manyan makamai irin su bindiga AK-47 kwaya 22 da kuma bindigogi kiran hannu na harbaka gudu kwaya 48 da kuma mota hadima da wasu babura da kuma wasu kayayyaki masu tada hankali kamar da yadda Commissioner ƴan sandan jihar Adamawan CP Zikiru Akande yake cewa.
The command has successfully recovered 22 AK-47 rifles, 48 locally fabricated guns, and other exhibits as displayed.
Nan CP Zikiru Akandene ke bayani kan cewar rundunar su ta yi nasarar kama bindigogi kiran AK-47 kwaya 22 da kuma bindigogi kiran hannu wato harbaka gudu kwaya 48 a jihar Adamawan. Su kuwa wasu daga cikin waɗanda aka kama da zargin masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa mai suna Hassan Alhaji Jiddo. Wanda ya hada baki da wasu suka kashe yayunsa guda biyu tare da wani dan makwabtansu a gefe guda wanda ke zama a karamar hukumar son dake Adamawa ta tsakiya wanda yace
karuna zan kai ashiri abinda ne a sama ban ya gane nawa ne abinda ya faru mun kitan kai ne mutum guda uku
kuka kashe
guda biyu da yayan ne nan na uku bo bi abokan abokin magajin mu ne
shi ma Hassan Yusuf ɗaya ne daga cikin masu garkuwa da mutane waɗanda suka addabi al'umma a shehar Adamawa ta tsakiya wanda kuwa da nan ƴan sandan ta yi nasarar kamo shi wanda ke jagorantar manya-manyan kungiyoyi domin gudanar da wannan ta'asa na garkuwa da mutane a jihar Adamawan wanda shi ma ya mana karin bayani yayin da nayi masa tambaya kan cewar ko menene ma sanadin yanda ya sanya da nan ƴan sandan jihar Adamawa suka yi nasarar cafko shi
ana tuma na da kinnafar ne can daga bayan isar lokacin da aka fara kama ni kenan eh to na taba yi sau biyu ne na gaya muku sau biyu din ne na taba yi da kuma wannan din tare da wannan din muka yi lokacin
da kuka yi din mutane ne kuka shiga tafar zuwa lokacin da kama
mutane biyu ne wallahi ban san sunan su ba a can yamman can mun yi gefen babban tasha mun yi daya ta kudun nan mun yi guda daya eh to ba inda ba karba akwai inda muka taba karban miliyan 3 akwai inda aka karbi miliyan 10
ita kuwa Bilkisu Nafiu wanda ake zargin cewa sun hada baki da mai gidanta suna garkuwa da mutane domin neman kuɗin fasa a yankin nasu wanda nayi mata tambaya kan cewar koya aka yi ta samu bindika a gidanta
ya tafi gona baya gida sai nayi daure irin kayan nan dan karkashin gado zan sa sai na gan bindiga nace to me na kamin bindiga karkashin gado nace to barin dauki wannan bindigan ina da yara kar su ga tsoro to ni ban san an kama shi bani da waya shikenan ina zaune ranan na dauki sai na ga an shigo da gida ɗan sanda su ka bincika ka tambaye nace tabbas na gan bindiga amma ni ina da yara ni ma na kar su gan tsoro ta shine ga inda na sa na dauka na nuna ɗan sanda nace ga inda na ajiye bindiga
masu manya-manyan laifukan dai da rundunar ƴan sandan jihar Adamawan ta kama sun hada da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sai kuma gaggan barayi masu satar shanu tare da tada hankulan al'umma a wasu yankuna da ke fadin jihar Adamawan da yawan su ya kai 109 a jihar Adamawan Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Salisu Lado. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An kashe shugaban kungiyar IS Abu al-Hassan al-Hashimi al-Quraishi a yayin wani gumurzu da aka yi a kwanan nan a cewar kakakin kungiyar a cikin wani sakon murya da aka fadda a jiya Laraba. Sai dai bai yi karin bayani akan batun ba. Al-Quraishi shine shugaban kungiyar IS na biyu da aka kashe a bana a daidai lokacin da kungiyar ta masu da tsauran ra'ayi ke kokarin sake farfadowa inda mayakan kungiyar da ke boye ke kai munanan hare-hare a Iraq da Syria. Haka zalika kungiyar da ke da alaka da IS a Afghanistan ta dauki alhakin kai hare-haren da suka kashe mutane da dama a cikin 'yan watannin nan. Rundunar sojan Amurka ta ce an kashe al-Quraishi ne a tsakiyar watan Oktoba. Ta ƙara da cewa ƴan tawayen Siriya ne suka kai farmakin da yayin sanadiyar kisan sa a lardin Daraa dake kudancin Siriya. Ba a dai san dalilin da yasa aka fada sanarwar a jiya Laraba ba, wata guda bayan kisan al-Quraishi. ISIS na ci gaba da zama barazana ga yankin, a cewar babban kwamandan rundunar Amurka ta CENTCOM. Rundunar ta kuma ce abokan aikin mu na ci gaba da maida hankali akan ci gaba da ganin an murkushe NIS. Duk da har-haren da kungiyar Al-Shabab ta kai ba kakkautawa, jami'an tsaron Somalia sun ce kasar na samun ci gaba wajen gina rundunar tsaro mai karko da ba kare ma'aikatan gwamnati kadai za ta yi ba, amma har da fadada karfin ikon gwamnati. A tsakiyar Somalia, dakarun gwamnatin tarayya da ke samun goyon bayan mayakan cikin gida a hankali suna kwato yankuna daga hannun ƴan kungiyar Al-Shabab tun cikin watan Agusta. Har-haren da sojojin ke kaiwa a yanzu, kwamandojin Somalia da sojojin yankin ne suka shirya tare da aiwatar da su, wata babban nasara da suka cimma. Mun ci galaba sosai akan ƴan ta'addan, kuma mun fatattake su daga wurare da yawa a yankunan, musamman a birnin Hiran, wurin da aka fi maida hankali wajen kai har-haren. Abinda babban hafsan sojan kasar Brigadier General Odawa Yusuf Rage ya fada wa sashen Somalia na muryar Amurka kenan, babban burin mu shine fidda waɗannan ƴan ta'addan daga Somalia da kuma murkushe su gaba daya. General Rage da ministan tsaron kasar Abdulkadir Muhammad Nur sun je Jubaland a wannan makon domin duba dakarun yankin da ke shirin shiga aikin kai har-haren.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da a yau ake bikin ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da masu dauke da cutar HIV a Jamhuriyar Niger. Jihar Tawa ce ta zarce sauran takwarorinta wajen mafi yawan waɗanda ke dauke da cutar kanjamau. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana da ƙarin bayani.
Yayin da ake tunawa a yau a dukkan fadin duniya da ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin yaki da cutar sida ko HIV, Majalisar Dinkin Duniya ce ta koka da irin yanda aka samu koma baya a cewarta, da ma mayar da hannu agogo baya a nahiyar Afrika, musamman a kasashen da ke kudu ga sararin Sahara game da yaki da wannan cutar, domin rahoton UNICEF da ta wallafa tsakanin ranakun 11 zuwa 16 ga watan Yuli na wannan shekara, barkacin taro na 15 na hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya mai yaki da wannan cutar a Bangkok a kasar Thailand. Rahoton ya bayyana cewa daga cikin mutane miliyan 38 a duniya da ke dauke da wannan cutar, miliyan 25 na rayu a Afrika sararin Sahara. A jamhuriyar Niger tun shekara 30 da suka gabata, jihar Tawa ce ke sahun gaba wajen yawan masu dauke da wannan cutar, abinda ya cusa hukumomi da masu hannu da shuni dokar mataki na rage kwazon cutar a cikin wannan jihar ta Tawa, kamar yanda malama Kadi mai kula da sadarwa a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Tawa ta bayyana karin bayani.
Kusan nan da shekara 30 ita jihar Tawa ita ce sau gaba a cikin mutanen da ake samu masu yin wannan kanjamau. Mutane su tuna da akwai ayyuka da yawa wanda gwamnati ta tsara tare da masu hannu da shuke na wanda suke kama muna kike aikin namu. A cikin ayyukan da muka yi ana waye kan al'umma, kuma mutane suna zakkuwa suna kai kansu ana musu bincike, shine da fistage volant muka waye gari wannan cutar ya rage sosai a cikin nan jihar Tawa.
Sai dai kamar yanda Majalisar Dinkin Duniyar ta sha gargadi kar shigowar cutar mashako ta shagalantar da al'ummomin duniya, da tunawa da cewa akwai waɗansu cututtuka dake barazana ga rayukan mutane. Abinda ya sanata tambayi malama Kadi mai kula da sadarwa a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Tawa, shin COVID-19 bata sa sunka manta da sida ba?
Kowa ne mai hannu da shuni akwai bangaren da yake dauka tunda eh an ce don saboda wani cuta a bar wani kenan shi wani sai ya taso wanda ake nan ga yaki shi ana yakin shi kuma wani yana tasowa kenan kowa baya ya raba inda bangaren yake bangaren shi yake ya hadu
domin samun nasara a cikin jahar Tawa da yaki da cutar HIV ko sida hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu sun saka gidajen watsa labarai a cikin wannan rawar domin wayarwa al'umma kai kamar yanda Idris Adamu daraktan gidan radio Sarauniya Tawa ya yi mini karin bayani
namu bangare tare da su masu hannu da shuni da ke kamawa mun sha gudanar da mahawarori kala-kala kuma abin da ke nuna mutane da cewa hakikance wannan sakon shi nan ga zuwa shine mutane kan kirayowa ta hanyar talho su dora wata tambaya ko kuma har yanzu su kawo tasu gudunmawa su maka su ga hanyoyin da ya kamata ce an bi baya ga wannan kuma mukan shiga cikin jama'a to mukan samu wa'ansu bayan Allah wa'anda Allah ya kaddarce su da fama da wata cuta kuma sukan amince mu jira da su to kaga ana iya cewa a takaice gidajen radiyo sanannen ka gudunmawa domin rage ita wannan cutar
domin damawa da matasa a cikin wannan kokowar ta yaki da cutar sida ko HIV a cikin jahar Tawa kungiyoyi take kamawa gwamnati a cikin wannan kokowar na fadakar da dalibai game da wannan cutar ta sida ko HIV kamar yanda mamman sani wani dalibi dake garin Tawa yake karin bayani
ko wannan lokaci ana shigowa ana mana daga shigan sida yanzu dai mun gane ko menene sida sida dai an ce muna ita ce ke garkuwar jikin dan adam ko ina
wa ke koya muku
wata kungiya ce ke zauwa nan ikwal tana koya mu
hannu da karfe da sun ka gamu ya sa an samu raguwar yaduwar wannan cutar a cikin wannan jahar duk da yake abin na habaka a waɗansu yankuna na waɗansu kasashe dake sararin Sahara a nahiyar Afrika Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Nijar
to a gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoye ba ku da maha tambaya ni ke da ku da maha tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saki saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya daukar kananan yara su tashi a gaban waɗansu da ba iyayen haihuwarsu bane ba wani bakon abu bane a kasashen nahiyar Afirka inda sautari iyaye kan nemo wa ƴaƴansu mata ƴar daki da za ta taimake su reno ko kananan ayyuka ko aika a cikin gida sai dai wannan al'ada tana jefa yara da dama cikin mawuyacin halin rayuwa sabili da cin zarafin su da ake yi a gidan da aka dauke su dake kai ga raunata su a waɗansu lokuta ma har da rasa rai shirin domin iyali ya haska fitila akan wannan lamari a wannan rahoto na musamman da wakiliyar mu Zainab Babaji ta hada mana
kungiyoyin da ke yaki da cin zarafin mata da ƴan mata sun sha alwashin ci gaba da fafutukar samarwa waɗanda aka ci mutuncin su ƴancin su ta hanyar tabbatar da hukunci kan masu aikata laifi gamayyan kungiyoyin sun dauki wannan mataki ne bayan mutuwar wata yarinya mai suna Margaret Joshua wace uwar gidanta mai suna Madanne Maka Unwachukwu yar asalin jihar Enugu ta yi sanadin rasa rayuwarta Margaret Joshua mai shekaru 11 wace yar asalin jihar Kebbi ne da ita da iyalanta sun fada yanayin tashin hankalin ƴan bindiga ta kuma samu kanta a hannun Madanne Maka Unwachukwu jami'ar da ke aiki a cibiyar binciken kwayoyin cututtuka ta ƙasa da ke Kebom a jihar Plateau Madam Rhoda Estefanus Sadus mamba ce a kungiyar lauyoyi mata a reshen jihar Plateau tace sun samu labarin cin zarafi wa Margaret ne daga wani bawan Allah da ya ceto ta
wannan abin ya zama mana a Plateau anan kaman ya zama kaman wutan dare ne yake gama gari misali akan wannan yarinya Margaret Inusa din nan kira muka samu daga wani dan mutum dan Najeriya wanda yake da kishin ganin cewa a kare haƙin bil'adama shine ya kirawo mu ya kira chairperson dina sai muka garzaya muka tafi wannan wuri inda ake kira Kevin inda muka tarar cewa wani mutum ne bawan Allah wanda ya tsinci yarinyan nan a bacin an mata rashin mutunci an kona ta da wuta duwawunta da matantinta gaba daya ya riga ya konu da wuta sannan ga kuma duka da aka dinga mata wadansu tabo suna nan ba su riga sun kare ba wadansu kuma sun riga sun nuna shine mutumin ne ya tsinci yarinyan nan shine ya kaita wurin hukuma daga nan ya kaita asibiti sannan daga nan a asibitin da aka je da ita din da yake asibiti ne mai zaman kanta karamar asibiti ne suka ga cewa ba su iya ba sai suka dauko yarinyar suka kaita wato babban asibiti wato Jude to anan ne aka mata jinya amma kuma bata rayu ba sannan ita wannan mata da ta nuna mata rashin mutunci matan nan da bacin ta san cewa yarinyar nan ta riga ta konu haka bata dauki yarinyar nan ta kaita asibiti ba wai akan tana da hujjan cewa ita yaranta kanana ne ba wanda zai lura mata da yara wanda tana iya ta aje yaran nan ko a makwabta ta dauki baiwan Allah nan ta kai asibiti amma bata yi hakan nan ba to shine wannan abu ya zama to wannan shine da na Margaret Inusa shi dai kawai ya zama da yake shi ya kai ga har rashin rai shine kawai amma muna fama da irin wa'innan sosai muna fama da su to abin ne ya zama da yawa so mu muna kira ne ga mutane da kuma gwamnati idan an samu irin wa'innan mutane masu cin zalin yara especially a san abin da irin hukunci da za a musu na sanani
hukumar da ke kwatan ma ƴan adam haƙin su ta Human Rights Commission ta bakin jami'ar ta a jihar Plateau Madam Grace Pham tace tsakanin watan Janairun shekara ta 2022 zuwa watan Oktoba sun samu korafe-korafen cin zarafin mata da yara fiye da 600
cases din da yawa daga January zuwa Oktoba ba mu kirga na November ba tukuna 600 and something ne 600 da wani abu to 200 daga ciki na cin zarafin yara 200 daga ciki cin zarafin mata sauran kuma irin cin zarafin mutane dai to na yara din nan na gaya miki cewa ko na dukan yara ko na hana tura yara makaranta duk waɗannan ma fa laifi ne fa gara iyaye su sani ko a lokacin makaranta sai kaga yara ko suna talla ko sun je suna dauka wani abu suna tura wheelbarrow da su manene duk wannan ma laifi ne kai ma yaran nan sannan kuma hana yara abinci wannan ma laifi ne aka yi ma yara akwai wani fada yaro ya doki dutse ne ko irin yara suna wasa a waje sai ya doki dutse sai ya scratching ya dan goge dan mota jikin motan baban shikenan baban ya kama yaro nan da duka har ya yanka mishi ya sa guda akan cewa yaro ya scratching mishi mota to wannan an kai har kotu aka bashi wata 6 ƴan angon duka sun fito sun gan lokacin da aka dauka sai muka ce musu to kun gani kenan zai je wata 6 a kurkutu in kuma wani ya taba yayi haka akwai doka yanzu da ya kare yara amma mun riga mun ce yanzu fa ba za mu yadda ba don mun ga yara wahalar da yara suna sha yayi yawa so iyaye fa gaskiya gara su ji
idan muka dubi abin da ya faru kwanan nan ita wannan da muke magana da aka kona ta har gashi nan yayi sanadin rayuwanta da wata da kwanakin cikin kwanakin nan aka kama a ta wajen request ne ko ina ne inda aka kulle ta ko za ki ƙara bayani sannan kuma wani takamaiman mataki yanzu kuke dauka akan wayannan da kuka samu
duka ukun nan da aka yi kusan rana daya aka yi na Margaret ranan Monday muna nan ma wani jarida sun zo suna mana magana cewa me ya faru sai kawai sai ga an shigo kuma na maganan da wanda aka hana ta abinci ana kulle ta sai kuma muna magana sai ga phone kuma cewa mu zo ruku bai yanzu nan ga wata kuma da ake ta mata duka yanzu an fasa mata ido a sai idon ma bai fasu ba da muka je mun ga da idon yayi ja so mun dauke ta mun kai ta asibiti sannan kuma mun aje ta a wani gidan da ake taimaka mana aje irin yaran nan kafin mu gama case din maza kuma muka je police station aka ba mu police guda 2 mun je mun doke ɗayan na request din ma an doke ta tana police station ranan ɗayan ma na rukuba din ita ma tana wurin police so yanzu muna bi ne mu tabbatar cewa police sun kai su kotu.
Ita ma jami'ar da ke aiki da kungiyar rafa da ke aikin kwato wa jama'a haƙƙinsu Madam Jummaima Daki tace suna wayar wa jama'a kai ne kansu kai rahoton duk wani nau'in cin zarafi da suka fuskanta ga hukumomi.
Akwai social welfare local government ko wani welfare unit akwai desk abin da muke cewa desk officer gender desk officer nan za su reporting za su kai wannan ƙarin kuma muna roƙon kamar sarakuna yanzu muna kan magana akan sarakuna abin nan wajen zaman su palace nasu ya zama inda mace ko namiji ma zai iya ya shiga ya ce ga damuwa na inda churches ne kowanne za a samu irin wannan kowa a samu a wannan wajen ba sai gini bane zan ya dauki waya in ce ga damuwan da nake ciki shi muke kira gender desk so kowa zai iya kowa ya gani kowa ya faɗa ma wani.
Tunni dai hukumar ƴan sanda a jihar Plateau ta damke Madam Nnayama kayan waciku don gurfanar da ita a gaban kuliya a daidai lokacin da kungiyar mata ƴan jarida a jihar Plateau ta lashi takobin bin diddigin mutuwar Margaret da sauran waɗanda aka ci zarafin su. Madam Nenedun ita ce shugaban kungiyar ƴan jarida mata a jihar Plateau.
Mu ba hukuma bane ba za mu iya mu hukunta mutum ba amma za mu iya mu yada labarin nan gwamnati su ji hukuma su ji kuma banda ma haka idan abu ya same mace ko yarinya ko abu ya same ki kin rasa wanda zaki kira ko kuwa kina jin tsoro zaki iya ki zo wurin mu in kin zo wurin na watch zamu mun gano kan magana zamu iya mu rike hannunki tare da ke mu tafi wurin hukuma wurin police station charge office kenan aje a kai ƙara idan ka yi shiru ba kai magana ba ba wanda zai sani.
Ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto da ma'aikatar mata ta jihar Plateau bata samu zarafin maida mun martani kan matakan da take dauka ba duk da kiraye-kiraye da nayi wa manyan jami'an ma'aikatar.
To a gaida Zainab nan gaba a shirin zamu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan da ya kamata hukumomi su dauka da kuma gudunmuwar da daidaikun jama'a za su iya badawa na shawo kan wannan lamari. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Zainab Babaji da taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada a manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
In yi shuru ko in yi magana.
Madalla a gaida alheri Grace Abdu da wannan kuma maka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa hare-haren da Rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a Ukraine ba za su karya wa kasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa Kyiv a yakin da take yi da Moscow tsawon wata tara. Bayan wani taron kwanaki biyu na kungiyar tsaron NATO a birnin Bucharest na kasar Romania, a wani taron manema labarai, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce shugaban Russia Vladimir Putin ya mayar da hankali wajen kai hare-hare akan al'ummar Ukraine a daidai lokacin da aka shiga watannin tsananin sanyi. Mutane sama da 100 ciki har da ɗaliban kasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaduwar COVID-19. Sun kuma cicciki tsarin siyasar kasar a lokacin wata zanga-zanga da aka yi a jiya Laraba a babban birnin Koriya ta Kudu. Wannan shine nuna goyen bayan zanga-zangar ta China da aka gani a baya-bayan nan a ƙetare. Masu zanga-zangar da suka tattara akan titi a unguwar Hyundai da ke birnin Seoul sun rage allana masu rubutun da ke cewa waje da mai mulkin kama karya da kuma a 'yantar da China. Wani sabon magani mai inganci ka iya kawo sauyi sosai wajen daƙile yaduwar cutar HIV mai karya garkuwar jiki a cewar masana. Masu fafutukar ganin an kawar da cutar na fatan waɗanda ke buƙatar maganin sosai a ƙasashe masu ƙarami da matsakaicin ƙarfi ba sai sun dinga jiran maganin ba muddin suna da magungunan cutar da aka samar a baya. An kashe shugaban kungiyar IS Abu Al-Hassan Al-Hashimi Al-Quraishi a yayin wani gumurzu da aka yi a kwanan nan a cewar kakakin kungiyar a cikin wani sakon murya da aka fadda a jiya Laraba sai dai bai yi karin bayani akan batun ba.
Al-Qureshi shine shugaban kungiyar IS na biyu da aka kashe a bana a daidai lokacin da kungiyar ta masu tsoron ra'ayi ke kokarin sake farfadowa, inda mayakan kungiyar da ke boye ke kai munanan harare a Iraki da Siriya.
Thomas Sararo baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shiryen namu da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta karanta mana labarai da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni ta ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari, nake muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma assalamu.